أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan yaboya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya sake kadarta haduwan mu da ku a wannan rana ta Laraba 19 ga wata na farko miladiya 2022 wanda ya daidai da 16 ga wata na Jumada akhira hijra annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 443 wanda wannan shine ci gaba da karatun mu na sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha wato sifatu sallah annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama tun daga kabbar al-harama hayya zuwa sallama kamar kana ganin yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah wanda kuma wannan shine darasin mu na biyar a cikin wannan littafi mun tsaya karshen malam da ya kawo mana magana akan rafa'ul yadayni wato daga hannuwa idan ka zo bayan kai kabbara to yanda zaka daga hannuwanka wanda mun gani malam yake cewa wa kana yarfa'u yadayhi taratan ma'a takbiri wa taratan ma'a ba'da takbiri wa taratan qablahu wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance wani lokaci yana daga hannuwan shi tare da kabbara yace Allahu akbar ya daga hannuwan tare wani lokaci kuma bayan yayi kabbara yace Allahu akbar sai ya daga hannuwa wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ya daga hannuwan tukun yace Allahu akbar kenan wannan duka mun gani yanda annabi sallallahu alaihi wa sallama yake yi kuma ya kasance yana yin meke wato ya tsotsin shi yana meke hannuwan shi bai gama hannuwan shi gabaki daya game su yana meke su bai ware su ba kuma duka haka kamar kama mutum daguwa yake ciya kenan ba haka ba yake yana meke su sak yake dagawa sai malam ya kawo mana inda zan mata shi shine wato wad'ul yumna ala al-yusra wal amru bihi wato dora hannun dama akan hannun hagun kuma da ubarni da yin hakan kenan wannan fasalin ne malam ya kawo mana zan mu gani wanda sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama ce kamar yanda zan mu gani dora hannun dama wato a saman hannun hagun wato kuma a cikin sallah sai malam yake cewa wa kana sallallahu alaihi wa sallama yad'a yadahu al-yumna ala al-yusra wato annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana dora hannun shi na dama akan na hagun wa kana yaqulu sannan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana cewa inna ma ashara al-anbiya lalle mu taron annabawa umirna bi ta'jili fitrina wato an umurce mu da mu gaggauta wato bude bakin mu wa ta'khiri sahurina da kuma jinkirtar da wato sahurin mu wa an nad'a aymanana ala shama'ilina fi salati sannan kuma mu dora wato hannun mu hannayen mu na dama a saman hannuwan mu na hagu wato a cikin sallah kenan wannan sunna ce tun daga annabawan Allah alaihi wassalatu wassalam ajma'i kenan sunna ce ta su ta cewa dora hannun dama akan na hagu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da al'umma shi wato akan dora hannun dama akan na hagu wato a cikin sallah wanda akwai hadisi kamar yanda zan magani yanda malam ya kawo mana yane ne kaifiyar dora da kuma duka bayanai hadisi na wa'il bin hujr wanda yake cikin sahih muslim yake cewa sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallama nayi sallah tare da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama fa wada yadahu al-yumna ala yadayhi al-yusra ala sadrihi sai dora hannun shi na dama akan hannun shi na hagu a saman kirji shi wato annabi sallallahu alaihi wasallama da wannan hadisin asali shi yana cikin sahih muslim kamar yanda muka wadi sannan kuma akwai hadisi na biyu wannan muka karanta nan shine inna ma asharal anbiya umirna bi ta'khiri bi an nu'akhir suhurana an nu'akhir umirna bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nad'a aymanana ala shama'ilina wato annabawa an umurce su da su wato jinkirta umirna bi ta'jili fitrina sijin kifta sigaggauta buda bakin su wa ta'khir sahurina sannan kuma su wato sijin kirta yin sahur me yake nihi da ta'jili fitr gaggauta buda baki cewa rana ta fada kai sai kawa ka sha ruwa kana ga rana ta fada kaskon rana ya fada ka sha ruwa shine sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam haka kuma ta'khirin sahur al-fajr ya keto kawa ka tsira misali ai yazo a cikin hadisi cewa idan ka dauko abinci zakkaci kaga al-fajr ya keto ko kuma aka yi nuna ishara ta kiran sallah cewa al-fajr ya keto to kada ka mai da wannan abincin a'a kai da cinye shi in yaso dai ka kama bakin ka kina wannan duka yana daga cikin sunna ta annabawa sannan kuma abu na gaba shine wa annada imanuna ala shama'ilina mu dora hannuwan mu na dama wato akan hannuwa na hagun a cikin sallah kinan dora hannun dama akan hagun wannan sunna ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallama wato a cikin sallah akwai hadisi wanda ya tabbata daga sahal bin sa'ad as-sa'idi yarda Allah ta tabbata gare shi yake cewa kana nasu yu'maruna an yada ar-rajul al-yada yumna ala zira'i yusra fi salati wato yake cewa ya mutane sun kasance yu'maruna ana umarta su idan zamanin sahabbai mun gani cikin mustalahul hadis suka ce sun kasance ana umurtar su wa yake umurtar su kenan marfu'i ne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi yake umurtar su da su aikata kaza sun kasance a lokacin su ana umurtar su da su dora hannun daman su a saman hannun hagun wato a cikin sallah sai wannan hadisi kuma na Abdullahi dan Abbas kenan yanzu wannan dalili na uku kenan akan da yazo daga sunna akan wato dora hannun dama akan hannun hagu a cikin sallah ibnu abdul bar a cikin sharhin shi na muwatta littafin imam malik muwatta yake cewa bai zo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallama wani sabanin dora hannun dama akan hagu babu hadisi ko ɗaya da yazo daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai dora ba hannun shi na dama akan na hagu a cikin sallah babu hadisi malamai suka ce har ya zamanto cikin sahabbai cikin tabi'ai duka abin da yake wajen su mashhuri a wajen su shine su dora hannun su na dama a cikin hannu na hagu sama hannu na hagu wato a cikin sallah yake cewa amma abin da ya shahi irsalul yadai wato sakin hannu a cikin sallah mas'ala ta sakin hannu a cikin sallah duk wanda ya saki hannun shi wato yayi sallah abu na warko ba a ce ba sallar shi bata yi ba sallar ka ta yi sai dai ka samu wasu naqs ka samu wani gibi kamar yadda mun sani annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutun zai zo yayi sallah ayi sallah gashi nan wani ya wuta da ladan sallah cikakka wani 80% wani 50% wani ba zai huta ba da ladan sallah sai 10 cikin 10% zai huta to duka irin wannan abubuwan kamar yadda zamu zo mu gani akan abin da ya shafi iltifat wani abu na sunna kai baka kawo shi baka cika da shi kai baka kawo shi baka cika da shi ana danganta cewa risali zuwa ga Imam Malik amma abin da yake mashhuri Imam Malik ya rawaito ma dora hannu a saman a cikin sallah dora hannun dama akan hagu ya rawaito a cikin muwatta yanin baiwa malami ya rawaito abu hadisi da isnadi daga annabi ya ce kaza kuma shi yazo ya samu sabanin kaza malamai suka ce me yasa to ake cewa Imam Malik ya saki hannu a cikin sallah in ya tabbata wasu malamai suka yi wajihi shi suka ce menene la'alla ya zamanto dan ya nuna ma mutane cewa dora hannu ba wajibi bane a cikin sallah kamar sunna ce wasu malamai suka ce wannan ma ya nisanta akan a ce Imam Malik game da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama yayi haka to sai ya tabbata cewa ruwaya daga Abul Qasim daman mutumin Maghrib ne shine ya rawaito cewa Imam Malik ya saki hannun shi a cikin sallah to ruwaya ya take da ya tahi Madina wajen Imam Malik sai iske Imam Malik yana sallah ya saki hannu malamai suka ce lokacin me sababin da yasa ya saki hannu Imam Malik fatawa yayi sai aka kama shi sarki ya kama shi yace dole he ya sabta daga wannan fatawata shi shi kuma yake sabka shine aka bashi kashi kuna ga malamai nada aka bashi kashi har ya kai in zai salla zai iya ya gama hannuwan shi saboda ciwo sai yake sake hannun shi saboda darura kai ma sallar ta kama ka kaje baka iya kawo wani abu ma a cikin sallah ba mun gani ba a baya wani tsayuwa ma baka iya yi dole sai dai ka zauna kai sallah yanin darura tana iya ta kama ka wanda baka da lafiya kai saki wani abu wato na cikin sallah wanda an so a kawo shi to shi da yaga wannan sai ya rawaito cewa Imam Malik yana sakin hannu a cikin sallah mun ka duba dukkan matsayawar riwayatin da suka biyo ta ga hanya Abul Qasim ne da almajiran shi suka rawaito cewa Imam Malik yana sakin hannu a cikin sallah wanda amma abin da yake a sunna shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora hannu shi kuma sababin shi shine wannan wata fatawa ce malamai suka ce yayi fatawa akan cewa mutumin da aka zo aka tilasta shi akan ya saki matar shi bata saku ba a tilasta ka a ce ka sake ta bata saku ba yayi fatawa kan haka nan to sai wasu mutane suke daukan wannan fatawar da shi suke kiyasi akan yi ma shugaba mu baya idan aka tilasta ka dole ka ma shugaba mu baya sai suke cewa to in kai mishi ma ba kamar baka yi ba kawai kai ne tunda tilasta ka akai to dalilin haka shugabanni da suka je suka kama Imam Malik suka ce ya sabka daga fatawar shi ta warko da yi tunda su wa'ancan mutane sun dauki kiyasin fatawar Malik da yi akan idan ka saki mata ka an tilasta ka ba ta sarku ba sai to suka dauki suka yi kiyasi to su dan a kore wancan shin shine suka kama sai dole ya sabka daga fatawar shi har ya kai ya zamanto bai iya daga hannu a cikin sallah to sai zamanto ake rawaitowa wannan kenan danganta sakin hannu idan mutun yayi sallar shi ya saki hannun shi na farko ya bar sunna annabi sallallahu alaihi wasallama sallar shi za sa wani naqas daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ba a ce ba sallar shi ba ta yi ba amma inda mushkilar take kace babu hadisi ko kuma annabi bai dora ba hannu a da nan ne matsala ka zo ka ce a an tambaye ka malam meye hukuncin dora hannu akan na dama a cikin addini babu dora hannu wannan kuskure ne hadisi sahihai suna nan annabi sallallahu alaihi wasallama gashi nan mun karanta yace mu muftaran annabawa an umurce su da su dora hannun su akan na dama kenan ya zamanto aiki daban da kuma cewa bai inganta ba shi ma daban saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ne kace ba haka nan bane ba kenan kaga nan ne hadarin sai Allah subhanahu wataala ya kama ka alhali ko gashi nan idan ya zamanto kai kuma wanda kake neman sani kai ka tambayi malami kaza kace an ce maka hadisi gashi nan kaza da kaza sai ga yi ma jawabin shi akan wannan hadisi dai gashi nan cikin sahih muslim wanda mun sani cikin sahihai ne hadisai ne wanda babu shakka ingantattu ne daga wajen Allah subhanahu daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kenan dai idan ya zamanto mutum ya ce fatawa cewa babu dora hannu na dama a cikin sallah to wannan shine babban matsala sai ya zamanto ya shiga wani hadari akan saba ma wato hukuncin Allah alhali ko gashi nan ya tabbata inda sanin shi yazo ya koyi kenan wannan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam laifi akan sunnar shi in kuma ba da sanin shi ba kenan sai ya je nemi wato sani daga hadisi wanda suka tabbata daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan abinda malam ya kawo mana sai ya ce wa marra bi rajulin annabi sallallahu alaihi wasallam ya huce da wani mutum wa huwa yusalli yana yin sallah wa kad wada yadahu al-yusra ala al-yumna annabi ya isko shi mutumin ya dora hannun shi na hagu akan na dama kenan yayi aksin shi hannun hagu ya dora akan na dama shi kuma wanne ne yake hannun dama ne zaka dora akan na hagu annabi sallallahu alaihi wasallam fantaza'aha wa wada'aha al-yumna ala al-yusra sai ya janye hannun nashi ya dora mishi hannun dama akan hagu kenan wannan yake nuna mana kai ma idan kaga wani la Allah yazo yana so yayi sallah bai san ba wanne ake dorawa tunda da yawa akwai wanda saka gani kamar yanda muka ce sallar kawa suna kallo ne ana yi suka koya yazo yana so ya koyi yanda sallah take sai ya dora hannun hagu akan na dama kenan kai tsaye kana iya ka cire ka maida mishi haka shi ma zai gane kenan yanda sallah take kenan wannan shine karantarwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai malam yake cewa wada'uhuma ala sadr wato dora wannan hannayen akan kirji kenan aina yake dora hannu akan kirji wanda ya akwai ruwaya wanda ba su inganta ba zaka gani wasu sun ce ana dora su a ciki amma wannan ruwaya ba ta inganta ba wasu sun ce kasan cibiya wanda idan ka duba kasashen Larawa kasan cibiya suke dora wannan amma shi ma babu dalili ruwaya bata inganta ba wanda ta inganta cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora su akan wato kirjin shi akan saddaihi wajen nunuwan mutum guda biyu kenan nan a saman kirji ne zaka dora hannuwanka ba a saman ciki ba ba a kasan cibiya ba ko kuma saman cibiya wanda ya inganta shine wato a saman wato kirji sai yake cewa wa kana yada wal yumna ala zahri kaffihi al yusra wal rasakh was sa'i Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dora wato hannun shi na dama ala zahri kaffihi a saman bayan hannun shi nan wal rasakh was sa'i da guyuwa wannan in hannu da kuma kadan daga cikin wato nan shi kenan haka ya dora a kaf da kuma nan da nan kenan ya dora su haka kenan haka zaka dora wato hannunka na dama akan hannunka na hagu kenan wannan sannan wa amara bizalika ashabahu annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci sahabban shi wato akan yin haka nan wa kana ahyanan wani lokaci kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yaqbidul yumna ala al-yusra yana yin qabd akwai wada'u akwai qabd qabd shine ka kama kenan kana iya ka kama shine kai qabd wada'u shine kuma kai dora kenan sifa bi ce ta tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wasu malamai zaka gani suna cewa a kana iya kai qabd da wada'u a dare wa misali ka dora ya tsakabinin uku ya ka kama amma wannan shi ma dai ba karantarwa bace ba ta annabi abinda ya tabbata kawai qabd in qabd zaka yi kai qabd in kuma wada zaka yi kai wada kenan ka dora haka shine yace wa kana wannan hadisi ne cikin wato Nasa'i da Sunan Daraqutni mallan yayi hashiya yake cewa wa fil hadis al awwal al wada'u fa kullu sunna yace dukan su sunna ne da kai wada'i wada'in da kai qabd duka sunna ta tabbatar wato da yin haka nan shine kawo maka wa ammal jam'u bain al wada' wal qabd wal qabd allazi istahsanahu ba'd al mutaakhirin min al hanafiyya fa bid'atun mallan yace bid'a ne ka zaman tuka dora rabi nan kai haka mallan yace bid'a ne kenan wannan wanda malaman Hanafiya su suka yi wannan din shi suka kawo shi malamai wanda suke mutaakhirin na Hanafiya sai malamin yace wa kana yada'uhuma ala sadr wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dora hannayen nashi wato a saman kirjin shi wanda wannan hadisi ne wanda yake cikin Sunan Abi Dawud da Ibn Khuzaima kuma sahihi ne kenan a saman kirji Annabi sallallahu alaihi wasallama wato yake dora shi kane ya tabbata a sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam mallan yace sabanin wani amma da'ifi ne yazo amma kuma bai da asali akan abin da ya shahi wato sunnar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai mallan yace wa kana yanha anil ikhtisari fi salati wa huwa sulbul ladhi kana yanha an wato Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada al ikhtisar ni yake cewa al ikhtisar shine kai haka kana sallah kai ka kama tsuwa ka ana sallah wani zai ce to ya za a yi mutum ana sallah ya kama tsuwa wanda wannan yake cewa shine sulbu inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hana kurwa ko menene yake ce mishi na coci shine wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yawa wani zai ce to ya za a yi mutum yana sallah ya haka ayin an duba saba Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hire ya shekara wajen 50 tukun ya musulunta bai san baya yake lalla an zo za a yi sallah ya musulunta kenan an zo za a yi sallah to in ya zo misali wani ya bata mishi rai ko ya gaji kawai ya kama tsantsan shaka ko kuma wani abu yana iya ya faru kenan shine kada ya zamanto mutun ya kama tsantsan shi yayi haka shine mallan yace huwa an yada yadahu ala khasiratihi kama fassarahu ba'd ruwat kamar yanda wasu ruwat na hadisi wato suka fassarta shi kenan wannan dika yana daga cikin wato abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma da umarni na dora hannun dama akan nahwu kenan mun gani cewa dora hannun dama akan nahwu shine sunna ta tabbata akan yanda zaka koyi sallah Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ka dora ina zaka dora su a saman kirjinka wanda duk ruwaya da suka zo saman ciki da kuma saman wannan duka ba su inganta ba wanda suke izgili su ce ciwon ciki ne ake menene duka dai mutane zaka gani ba abin da ba su gode akan wannan idan zamanto sunna ce ka yi sunna wani zaka gani idan wani yake cewa wani masallaci yayi aka sa shi ya ba da sallah sai ya kama ne shi da ya kama hannu da aka salance duk wasu da suka saki sallah wannan yake rasa mutun kiyayya ne yake da sunnar ta annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma menene to wannan babban jahilci babban jahilci ne to zaka ga kuma duk mafiya su ne suke tada jijiyoyin wuya akan abu abu kace kaza mutun ya ce maka eh kaza kaza ne na ce maka menene dalili na shine hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana dora hannun shi na dama akan na hukuma cikin sallah shikenan kai menene dalili ga malam wani ya ce ba dalili bane ba duk da akwai lokacin da taqlidi a cikin addini ana taqlidi misali kai baka san ya zaka nemi ilimi ba kai taqlidi da wani malami amma yana da kyau idan ka ji sabanin haka ka je ka tabbatar ka ji wanne ne ya tabbata daga annabi inda daga wajen annabi zaka dauki wato addininka addini abinda Allah ne yace abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace abinda sabban annabi sallallahu alaihi wasallam magabata na gari suka kawo mana shine zaka yi addini da shi amma ba da wani wanda yake zamanin ku daya la Allah ya zamanto yana iya yin kuskuren fahimta akan karatun ko kuma gashinan karatun shi bai kai ba zuwa ta saboda ilimi tamkar kasa faɗi gare shi ilimi turaban suka ce ilimi tamkar kasa ne Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu sai malam yace annazaru ila mawdi'i sujudi wal khushu wato kallo zuwa ga inda zaka yi sujada da kuma abin da ya shafi khushu isamun nutsuwa a cikin sallah wanda mun sani sallah idan baka samu nutsuwa tana daga cikin wasu malamai cewa sai ma ba ta yi ba kamar yanda hadisin Khallad bin Rabi' yazo kun ga wannan sallah ta yi babu nutsuwa ya zo kawai ya bubbuga ka gani duka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mishi irji fa salli fa innaka lam tusalli ka koma kai sallah saboda kai baka yi ba wato sallah malam yace wa kana sallallahu alaihi wasallama idza salla ba'a rasahu wato annabi sallallahu alaihi wasallama idan yayi sallah ko kuma idan yana sallah yana sunkuyar da kanshi warama basarahu nahwal ard sai ya jefa ganin shi zuwa ga kasa idan yana sallah kenan mine ka zo dan ka samu nutsuwa da za a zo ana sallah ya zamanto kawai kallon gari kake kaga baka samu nutsuwa la Allah kana kallo misali innan kuke sallah a waje injinan ya huce wannan kabu ya huce da wasu wani yayi anturwa duka zaki wannan zai zamanto baka samu nutsuwa ko kana sallah wani wanda yake binka bashi ya biya huce sai ka san da kanka to kaga ni ai duka abun ba zai ba a samu nutsuwa a cikin sallah to shi yasa kenan ya zamanto mutun zai sallah annabi sallallahu alaihi wasallam kasance yana sadda kanshi wato yana kallon mawdu'in sujudin shi inda zai yi sujada malam yake cewa walamma dakhala al-ka'aba ma khallafa basaruhu mawdu'in sujudihi hatta kharaja lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga ka'aba ma ya shiga cikin ka'aba bai daga ba kanshi a karkar nashi ya sadda saboda mutun zai yi samun nutsuwa a cikin sallah wasu suke cewa to idan ya zamanto wani zaka gani wai shi dan ya samu nutsuwa zaka ga ya rihi da shi rihi ido bai zo ba da yawa zaka ga wani ana sallah kawai ya rihi da shi wani la Allah barce wani yana wani tunani ya tayi mishi kana rihi ido kuma mafi yawa irin wannan tunani da wani menene zai nan da nan zai zo maka amma da zaka kalli inda zaka yi sujada kana nutsuwa kana ka samu nutsuwa wato a cikin sallah sai duk wani abu ba zai shagaltar da kai ba wa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace la yanbaghi an yakuna fil baiti shay'un yushghilu al-musalli aw yushghilu al-musalli wato bai dacewa ya zamanto fil baiti a cikin gida nan fil baiti malamai suka ce yana iya daukan fil baiti na harko fil ka'aba a ka'aba ko kuma fil baiti ya zamanto a cikin fil masjid ko kuma kai hata a cikin gidanka inda kake sallah mana mafiwa malamai sun ce akan ka'aba baitul ka'aba kenan bai dacewa ya zamanto a ka'aba ko a masallaci ko a wajen da zaka sallah a sa wani abu da zai ringa shagaltar da kai anan magana ta hatta da irin tafuffuka yanzu wani tafi zaka gani kana sallah akwai da san wani yana sallah zai ce wannan tafin akwai kan mutum ya aka ya gane kawai yana sallah ta suran ta mishi ga wani gumki to ka gani bai ba kenan ne a janye a samu wani irin tafi wanda ba zai shagaltar da mutum ba a cikin sallah haka kuma bangaren abin da ya shafi rubutu a cikin masallaci lakin da yawa wasu masallatai zaka gani an zo an rubuta aya cikin masallaci duk da wasu zaka gani suna wannan bumu bai da tsago masallatan mu wanda yake baya daga ya dan wannan in shi zai gani abin da ake rubuta kuma zan mu zo mu gani irin shi ma mu lokacin da mamu da liman da munfarid wane ne zai kalli maudayin su zo ya dai kenan duka abin da zai shekartar da mutum wato a cikin sallashi ba so ya zama zuwa an sa shi a masallaci wanda zai dauke hatta da abu wani mai kalli ko wani mai wanda dai zai bada ma mutum sallashi bai so ba so a sa shi to wani la'alla yace abin da ya shafi bangaren masallacin haram masallacin madina ko kuma masallacin makka yanda aka kawata shi wani wancan dai karatun mun ce ai wannan ba fushya bane ba a ce abin da ya shafi wato Saudiya ta yi kaza ko kuma a Madina ana kaza wannan ba hujja bane a cikin addini sannan abu na biyu shine bangaren abin da ya shafi malamai suka ce lokacin ɗan Turkiya wanda suka gina daular Abbasiya ce ina jiko wanda suka gina masallaci su suka gina wannan duk suka yi mishi wannan abubuwa sannan kuma idan ya zaman to yanzu aka ce za a fitta wannan fitina za ta faru saboda irin masallatai wannan suna daga cikin asar na tarihiyya na tarihi wanda taba su sai ya zamanto cece ku ce ai dai misali kai ne wani abu na tarihi na kasar ka daula an san irin abin da ya shafi siyasa kasashe wanda ka zo wannan tayi incin mallaka menene mulkin mallaka misali tayi mulkin mallaka sai a hudu zo za a hudu wannan asarin nasu a hudu wannan gurbin nasu kaga ai akwai tashin hankali akwai tashin hankali to malamai wasu malamai suka ce saboda haka nan shi yasa amma dai duk da na irin masallaci haram zaka gani annesu suke sosai ba za su zama to ba sun shagaltar da mutum wato abinda ya shafi sallah sai abinda ya shafi maudayin sujud kallan inda kake sujuda malamai suka ce wa zai kalla kai wanda kake limani da mamu gabaki ɗaya da kuma wanda yake sallah shi kadai mutum wanne wannan ko to malamai suka ce limami shi dai ya zamanto ya kalli inda yake sujada haka wanda zai yi sallah shi kadai ya zamanto inda zaka yi sujada zaka kalla to wanda suke mamu suka ce shin za su kalli inda suke sujada ko kuma ina za su kalla ko lima wasu malamai suka ce a ya zamanto sun kalli inda suke sallah inda suke za su yi sujada wasu malamai suka ce a to ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ya ce ku yi sallah kamar yanda kuka ganni ina sallah to ai su ma mu dole sai sun kalla annabi sallallahu alaihi wasallam za su yi sallah suka ce bancin shi kuma hadisi nan ma ya huce in ban manta ba ko kuma karatun mu na umda cewa sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam sun kasance busuyin sujada har sai sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora jabhar shi a ƙasa kenan suna kallon shi to kenan banda su to wasu malamai suka ce mamu in dai kana kusa da liman kana iya ka ringa kallon liman dan ka koyi wani abu ko kuma in la Allah yana da wani kuskure wajen ruku'i ko sujada ya zamanto kai umarni da wani ya mishi nasiha ya daidaita wasu kuma suka ce a ya zamanto kai ka jara mishi to wallahi ta'ala alam akwai wato sabanin malamai amma dai abin da yayi shine ya zamanto ka kalli wato maudayin sujada inka ka kalla saboda nan zaka samu abin da ya shafi nusuwa sai malamin yake cewa wa kana yanha an rafi'il basar ila sama wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana hanawa akan abin da ya shafi wato daga kallo zuwa sama ka ringa daga kanka wato zuwa sama kana daga idanuwanka zuwa sama wa yu'akkidu fil nahyi hatta qala yana karfafa akan abin da ya shafi hanin har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yantahi yanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi as-salati aw la tarja ilayhi wato koko sahanu masu daga ganin su zuwa sama sahanu game da daga wannan kallon nasu zuwa sama ko kuma ganin nasu yake dawo musu wasu malamai suka ce ganin kwata-kwata zai bace wanda mun gani karatun mu na umdatul ahkam kan kalkashin wanda yake daga kanshi Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa aula amma yakhsha alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwila Allah ra'sahu ra'sa himar wanda mun gani Ibn Hajar misalin da yake hakaito wato game da malamin da yace zai jarraba ya jarraba kuma Allah ya juya kanshi yanin duka abun nan yana iya waruwa ganin naka duka yi tai wasu malamai suka ce basirar ka zata tai ga baki daya yanin duka dai hani ne kada ya zama to mutun ya taka abin da ya shayi hani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya to Annabi sallallahu alaihi wasallam mun gani a baya ya daga kanshi aina kad nara taqalluba wajhika fis sama a baya ko to kuma to ala kulli hal ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ne sannan kuma shine yayi hanin kina hanin zan mu dauka can kuma yana so ne a juya mushi alqibla kina ya zama to khas ne ga shi Annabi sallallahu alaihi wasallam wa fi riwaya a wata riwaya malam yake cewa au ko kuma latakhtafanna absarahum ko kuma gan duka wannan in nasu ya shahi kenan ganin naku amma ya zama to ya shahi amma ya zama to basira wato ta dauke gabaki daya وفي حديث آخر أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم يكتوى فإذا صليتم فلا تلتفتوا إذا كنا صلى كده زمان تو كنا ونجا ونجا نمان تو على الاتفات كرنجا جويا كرنجا جويا ده ديوا ذكر قاعد كن صلى أنا صلى سنة جوي جوي ده وني أنا صلى وني أنا صلى إن متني شغوي يا جويا كوانيني تو كأني أيوانا صلى سيعانك to annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hanya akan haka ne yake cewa fa inna allah yansubu wajhahu liwajhi abdihi fi salatihi ma lam yaltafi wato allah subhanahu wa ta'ala yana kafa wato fuskar shi ko kuma kallon shi gabawan shi lokacin da yake cikin sallah matukar bawa bai juya ba idan ka zo kana sallah mun sani munajat ne kake ga ubangiji al musalli yunaji rabbahu to bawa idan yana sallah allah subhanahu wa ta'ala yana duba shi idan zaman to ka juya kenan mene ka huta daga Allah subhanahu wa ta'ala shi ma yayi juya kenan duka wannan yana nuna mana mutun ya samu nutsuwa akan abin da ya shafi wato cikin sallah ka samu ka nutsu a cikin sallar da kake yi wa qala aidan an al-ittifat wato annabi sallallahu alaihi wa sallam kuma dai yace akan abin da ya shafi wato al-ittifat shine jujuyawa ko kuma waiwaye a cikin sallah yace ikhtilasun yaxtalisuhu shaytan fi salati al-'abd wato wata tsakura ce shi ɗan yake tsakura a cikin wato sallah bawa wanda mun gani yanzu muka yi magana cewa wani zai yi sallar bai wuta da sallah da ya kushir inta wani khumus wani rubu haka dai kowa yayin da kai sallah shi shedan kullun so yake bata maka ka zo ka fuskanci ubangiji kana sallah so yake ya ja wani abu shi ma rabai shi ya zaman to wannan waiwayin da kake yana jaya idan ya zaman to ka samu nutsuwa wato akan abin da ya shafi wato ita sallar taka sai malam yake cewa wa qala sallallahu alaihi wa sallam haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la yazallahu muqbilan ala al-'abdi fi salatihi ma lam yaltafit fa idha sarafa wajhahu in sarafa anhu wato bawa ba zai gushe ba Allah subhanahu wa ta'ala ba zai gushe ba yana fuskantar bawan shi a cikin sallah matukar bai yi ba waiwaye idan ka juya to shi ma Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kauda daga wato fuskantarka kina wannan duka yana nuna mana akan abin da ya shafi wato khushu'i wato a cikin sallah ta bawa wanda yana daga cikin abin da zai taimaka maka wajen samun khushu'i a cikin sallah shine na farko ya zaman to ka kana bibiyar limami misali limami yana karatu ba bibiya ba ta bin shi yana karanta kana karanta bibiya ta tadabburin abin da yake faɗi yana karatu ko da baka fahimta to ringa bin karatun ka saurari me ake cewa zaka samu nutsuwa idan kana fahimta kuma ka ringa tadabburin ayoyin da yake karantawa alqur'ani da yake karantawa to wannan zai ƙara sa maka ka samu wato abin da ya shafi nutsuwa a cikin wato sallah sai malam yace wa naha an salasin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wasu abubuwa guda uku yace annaqratin kanaqratid dik akan na farko shine irin kotan zakara koto kamar kotan zakara ko kotan kurciya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan wanda zai zaman to zaka ga mutum wani yana sallah kawai kamar zakara ne yana zakara yana cin abinci ai haka ne kenan kotan kurciya wanda na kurciya saboda ita kurciya kullun a tsorace take kaga gani irin yanda take tana waiwaye kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani akan wannan waiqa ka iqa ilkal da kuma irin zama kamar zaman kare yani ne kare al-iqa yani ne kare yake zama zaman ba su gera ba. Kawuwan ka si aiwa wannan zaman aiwa wanda ani yazo wanda malamai suka ce ba lai tsakanin wannan zama sujada harko na zaman harko kai amma sujada zaman na tahiyya wannan bai dacewa mutun ya zamanto yayi wannan zama to annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana yace wal iltifatu kal iltifatu sa'lab da kuma waiwaye irin waiwayen dila asan dila da rashin tabbas aka ce ruwa ma da wutsi ya shege sha saboda irin yanda yake daukan hazar kenan duka wannan annabi sallallahu alaihi wasallama yayi hani akan su haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama malai yake cewa wa kana sallallahu alaihi wasallama yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa salli salata muwadda'in ka annaka tarahu wato kai salla kamar sallan me bankwana kamar kana ganin shi kamar kana ganin Allah subhanahu wataala misali ka zo ka kai salla kana a ce zakka salamce daga sallan nan ga mala'ika zai dauke ka to wannan sallar ya ne mutum zai samu nutsuwa wannan duka ana nuna kan mutum ka samu nutsuwa wato a cikin sallah ka samu nutsuwa a cikin sallah saboda nutsuwa tana daga cikin gimshikai wato wanda wato sallar ka zata samu karfafa sosai kenan ya zamanto kai sallah kai sallah kamar sallan ne bankwana wanda kana ida Allah subhanahu wataala yana ganin ka ga mala'ika zai dauke ka kana salamciya wani ba zai salamce ba kenan an ci aka Allahu musta'an yace fa in kunta la tarahu fa innahu yaraka idan kai baka ganin Allah subhanahu wataala to shi Allah subhanahu wataala wato yana ganin ka wa yaqulu haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa ma min imri'in tahduruhu salatun maktuba fa yuhsinu wudu'aha wa khushu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunubi ma lam yu'ti kabiratin wa dhalika ad-dahr kullu wato annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa da dai babu wani mutumin da salla farilla ta zo ya tashi ya kyautata arwallashi a wannan sallar da zai ya kyautata arwallarta ya zamanto yayi sallar da khushu'i ya samu nutsuwa a cikin sallar nan ya cika ruku'i yayi sujada sak lahiya law annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa illa kanat kafaratun lima qablaha min adh-dhunub sai ta kasance ta kankare mishi wato zunubai wanda suka gabata kafin wannan sallar wanda mun gani zunubai wanne ne yayi zamanto ake kankarewa sune sagayar shi yasa wannan yace malam yati kabiratin matakar bai zo ba wato da kabira da babban zunubi idan baka zo ba da babban zunubi to salloli biyar kamar yadda hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa as-salawatul khams wal jumu'ati ila al-jumu'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratin lima bainahunna idha jitnibatil kaba'ir wato sallolin nan guda biyar sallah biyar kana yin sallah da azumi zuwa azumi daga juma'a zuwa juma'a da azumi zuwa azumi suna kankare maka kananan zunubanka idan kun nisanci wato manyan zunubai almuhim ka nisanci babban zunubi sai ya zamanto wannan sallah da kake tana kankare maka zunubi haka kuma hadisi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa law anna nahran bi babi ahadikum yaghtasilu fi kulli yawmin khamsa marrat yake tambaye sahabbai hal yabqa min darani shay qalu la yabqa wato yake ce masa ban shi shin ku bani labari da a ce a kowar ɗayan gidanku akwai wani tabki kullun sai yayi wanka so biyar a cikin wannan tabki shin wata dauda ta tsaya a jikin shi sabai suka ce ba za ta tsaya ba annabi ya ce to fa kazalika salawatul khams wato kwatan kwacin salloli guda biyar kana yi kankanan zunubai suna kankarya amma sharadin shine ka nisanci babban zunubi tajtani bu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffira ankum sayyi'atikum kenan idan ka nisanci manyan zunubai haka yace wa zalika dahr kullu kuma tsawon zamani gabaki daya matukar kana rayi kana yin wannan sallar to zata ringa hankali maka wato abin da ya shahi kananan zunubanka sai malai yake cewa wa qad sallallahu alaihi wa sallama fi khamisatin wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi salla a cikin wata riga laha alam tana da wasu zane fa nazara ila alamiha nazratan sai kalli wannan zanin wato yana sallah ya zamanto wannan zanin yana shagaltar da shi kamar yadda wannan ruwa ya zata ban falamman sarafa qala da yayi da sallai sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace izhabu bi khamisati hadhihi ila abi jahm watuni bi ambajaniyati abi jahm wato ku tahi da wannan rigattawa zuwa ga abi jahm wanda abi jahm shine ya ba annabi sallallahu alaihi wasallam kyautar wannan riga to rigar tana da wasu zane sai zamanto zanin yana shagaltar da annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da rigar yace akai ma abi jahm wannan rigar amma dai a bashi wata riga wanda bata da zane zanin saboda kyauta ce mishi baya mai da kyauta annabi sallallahu alaihi wasallam an mishi kyauta yana amsa kenan in ya maida kamar bi amsa ba sai yace a maida mishi amma a bashi wata wadda batta da irin wannan zanan fa innaha yace saboda ita alhatni anifan an salati ta shagaltar da shi wato a cikin sallar shi kenan shine sababin da yasa ya maida wannan a wata ruwaya yake cewa fa inni nazartu ila alamiha fi salati fakada yaftunani wato ni nayi dubi akan wannan zane zanan da take da a cikin wato sallah ke ya kusa wato ya fitintine ni a cikin sallar shi kenan kamar yadda muka yi magana cikin masallaci ko kuma wajen da zaka yi sallah kada ya zamanto wato akwai wasu abubuwa da zasu shagaltar da kai wato a cikin sallah saboda ana so mutum ya samu nutsuwa kenan ya zamanto duka wato an nisance su haka waqala annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa ko kuma wa kana li aisha thawbin aisha ta kasance tana da wata tufa fihi tasawir mamdudun ila sahwa wato tana da wata tufa a jikinta akwai wasu hotuna akwai wani desan wanda ta yi shi ne akan kamar misali wani idan aka ce sahawa irin almuwar kamar almuwar zan mafasalta shi anan din da su wancan zai zamanto kamar kofa ce ta jikin katanga ake yin kamar yanzu nan aka tilla zamanto an kare an yi wani almuwar na jikin katanga sai a sa mushi rido sai zamanto nan ake a ajiye misali kaya a irin gidaje ma saka gani akwai daidaiku wanda suke yin shayi yanzu to Aisha tana da wannan fa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ilayhi ya nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin sallah wato a wajen fa ukhd ne fa qala sai yace akhirihi anni wato ki nisantar da shi daga gurina fa innahu sai saboda cewa la tazalu tasawiruhu ta'rudu alayya fi salati saboda bai gushe ba wannan kyalkyalin fotunan dai san in suna bujiro mishi wato a cikin sallah kenan suna wato hana shi samun nutsuwa a cikin sallah kamar yadda wata ruwaya yake cewa amiti anni kimaraki wato wannan ridan wannan kashmirin Aisha ki gusa mini wato shi daga nan kenan duk abin da ya zamanto zai shagaltar da mutum wato a cikin sallah yana da kyau ya zamanto mutum ya kauda shi daga wajen haka kuma malam yace wa kana yaqulu annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa la salata bi hadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'u al-akhlata wato babu sallah idan wato abinci ya halarto misali an zo abinci ya zo za a ci abinci kana matsayin jin yunwa wannan to kada ya zamanto kaje kai sallah wasu malamai suka ce la salata ko kai ma irin batai ba kamar yadda zahiriya suka ce ko kai batai ba saboda baka samu ban nutsuwa kana za a yi sallah kuma kana tunanin abinci kenan idan ya zamanto an ka abinci kana jin yunwa to kaje ka ci abincin tukun kaje kai sallah amma idan ba yunwa ba kake ji kenan kaje kai sallah ka tukun ka zo kai ci abinci a nisi wala huwa yutafi'uhu al-akhbathan ko kuma mutumin da wannan dauda dan nan guda biyu wato bawwali ko kuma bayan gari sun zamanto sun matse shi ya zamanto yana matsa yana sallah kaga ba za a yi ba rukui mai kyau sujada ma ba za a yi ba mai kyau kenan wannan shi ma idan ya zamanto kana jin ɗaya daga cikin su kada ya zamanto ka zo zaka yi sallah saboda ka samu nutsuwa sallah ana so mutum ya samu yayi ta wato a cikin nutsuwa dan ta zamanto ta samu cikakkar karbuwa a wajen Allah subhanahu wataala kenan insha Allah nan muka zo karshen wannan kuma lokaci ya gabata mun gaggauta saboda lokaci insha Allah sai sati mai zawwa sannan kuma gobe karatun mu na umda akwai sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam insha Allah shi zan mu fara ganin da mun bare ina ji mun fara shi to lokaci Ramadan da yake mu kuma ayyuka ba su wannan ba dan insha Allah gobe karatun mu na umda abin da yasa kuma shine saboda zan mu shiga babu sifatu sala to nan kuma da yasa muna cikin sifatu sala kenan zan mu yi da sa wannan na sifatu sala zan mu muwasala da shi mu ci gaba in yaso umdatul ahkam zan mu karanta wannan littafin sifatu saumin nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan ina roƙon Allah subhanahu wataala ya yi mana tawfiki abinda muka yi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana labari ai mun yi kawo shi muke mun ga ce abin da ya shafi ciwo a ce ciwon ciki ne kaza da kaza duka wannan labari abin da ya tabbata shine annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi ya wuzo cewa inna ma'ashara al-anbiya umirna bi ta'khiri bi ta'jili fitrina wa ta'khiri suhurina wa an nada'a aymanana ala shama'ilina wato mu taron annabawa annabi yace an umurce mu da mu gaggauta bude baki suhur kuma mu jinkirta shi haka kuma an umurce mu mu dora hannayenmu na dama a saman hagu idan kaga nan ba magana an ce duka annabawa ciwon ciki suke kinan babu wannan dai din magana ce ta wato mutane suke wanda irsalin sakin hannu da muka ce ai mun kawo Abul Qasim aka ce shi yake dangantawa zuwa ga Imam Malik kuma mun kawo sababi wanda malamai suka wato ambata gaskiya magabata ba san ba ma me ya sadadu sadalu dai suka sani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shine as-sadad yanha akwai hadisi wanda yazo hadisi ne na'am yazo annabi sallallahu alaihi wasallam yana hani akan sadal shi kuma sadal in wannan ma ba na sakin hannu na sakin tufa annabi sallallahu alaihi wasallam yake hani akan shi amma bi magabata saban annabi sallallahu alaihi wasallam a iya dai sani babu wanda suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya saki hannu a cikin sallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wallahu ta'ala a'lam.